sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Alhamis 16 ga watan Afrilu shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Kamaru jami'an tsaro da masu sana'ar acaba sun samu tashin hankali a tsakaninsu a birnin Bamenda inda ke fama da matsalar tsaro. Haka kuma a Nigeria, jihar Adamawa na cikin jihohi da aka sassauta dokar hana zirga-zirga, amma kuma an tsaurara wasu dokoki da suka hada da hana shigowa da fita daga jihar. Za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Nigeria na wannan mako. Sai kuma rahotannin wasanni a takaice. Amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare. Fadar White House na duba yiwuwar baiwa jihohin Amurka tara inda aka samu karancin yaduwar cutar coronavirus damar komawa gudanar da al'amuransu na kasuwanci. Dr. Deborah Burks, mai jagorantar ayarin da ke kula da al'amuran da suka shafi coronavirus na fadar White House a daren jiya Laraba, ta ce jihohin tara sun samu kasa da mutane 1,000 da aka tabbatar na coronavirus kana. Tana samun kasa da sabbin kamuwa 30 ne a kowace rana. Cutar coronavirus ta yi matukar barna a Amurka, ta lalata tattalin arzikinta, lamarin da ya sanadiyar mutane miliyan 22 rasa ayyukansu cikin makonni 4. Shugaban Amurka Donald Trump yana neman ganin an koma gudanar da al'amura a kasar da ke kan gaba a tattalin arziki a duniya, inda ya ayyana yin hakan a ranar 1 ga watan Mayu a wasu bangarorin kasar da cutar ba ta yi tasiri a kansu ba kamar yadda ta yi a wurare kamar New York. Jakadun kasashen Afirka da dama sun rubuta ma'aikatar harkokin wajen China a makon da ya gabata suna kiransu da su dakatar da yin amfani da karfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan Afirka. A ranar Asabar ne ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta bukaci jakadan China ya miƙa korafin gwamnatin kasar Ghana ga hukumomin China. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen China ta faɗa a ranar Litini cewa ba ta nuna wa 'yan kasashen wajen wariya. Wani matashi ɗalibi ɗan shekaru 19 ɗan asalin ƙasar Ivory Coast wanda ya nemi mafaka a ƙarƙashin gada ɗauke da 'yar jakarsa ya yi ta ƙoƙarin kiran mutanen da ya sani a China. Ɗalibin ya ce ya je garin Guangzhou na kudancin ƙasar a makon da ya gabata bayan da ya kammala killace kansa a wani gari a lokacin ɗaukar matakai a kan coronavirus da wasu ƙasashen Afirka da dama da kuma 'yan Afirka a Guangzhou suka ce ana yi musu rashin adalci da ake auna su. Ya bayyana cewa ya je China don ya koyi harshen kasar, amma kuma jami'ar da ya je sun rufe saboda cutar coronavirus. Ya ce otal da dama da ya nemi masauki sun ki karɓarsa, amma a ranar Litini ya ce ya samu wani guda ɗaya. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da cutar coronavirus yake daɗa ƙaruwa a ƙasar. Firayim Minista Kassim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. Majaliwa ya ce shugaba John Magufuli zai karkata kuɗin da aka ware don bikin da yawansu ya kai dalar Amurka 217,000 wajen yaƙar cutar coronavirus a ƙasar. A halin da ake ciki kuma, wa'adin kwanaki 30 da gwamnati ta sanya na rufe daga ƙananan makarantu zuwa jami'o'i zai ƙare gobe Juma'a. Adadin waɗanda suka harbu da coronavirus a Tanzania a jiya Laraba ya kai 53, an kuma samu ƙarin mutane 4 da suka kamu, kana an ba da rahoton mutuwar mutane 3. A yau Alhamis aka shigar da ƙarar wani firist na ɗarikar Katolika a wata kotu a Kenya bisa zargin yaɗa cutar coronavirus. Shi ne mutum na biyu da ake zargi da aikata laifi makamancin wannan a Kenya. An tabbatar da mutane 234 ɗauke da cutar coronavirus, yayin da mutane 11 kuma suka mutu. A Kenya, inda aka haramta tarukan jama'a ko wani iri in banda jana'iza kawai, an kuma sanya dokar hana fita kuma an hana zirga-zirga a shiyoyin ƙasar 4 da lamarin ya fi kamari. An tuhumi limamin ɗarikar Katolikan Richard Onyango Oduor da laifin sakacin yaɗa coronavirus. hukumomi sun ce yaki mutunta dokokin gurbin killace kai bayan da ya ziyarci Italia yaki amsa laifukan da kotun da ke Nairobi take tuhumar sa da aikatawa an yi belin shi da kuɗin Kenya shilling 150,000 kimanin dalar Amurka 1,415 an kuma umurce shi da ya killace kansa na tsawon makonni biyu bayan nan ya sake bayyana a gaban kotu a ranar 2 ga watan Mayu
Agaida Aisha Ma'azu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Kamaru jami'an tsaro da masu sana'ar acaba sun samu tashin hankali a tsakanin su a birnin Bamenda inda ke fama da matsalar tsaro yau shekaru huɗu kenan da 'yan aware suke neman datsa kasar gida biyu ga dai wakilinmu Awal Garba da ƙarin bayani
jama'an tsaro da masu aikin acaba sun yi tashin hankali a tsakanin su a birnin Bamenda a jihar da ake fama da matsalar tsaro kasancewar masu tayar da kayar baya na 'yan aware suna buƙatar a datsa kasar ta lungudar Kamaru gida biyu sannan kuma gashi yanda duniya baki ɗaya ke fuskantar bala'in cutar COVID-19 Alhaji Murtari mai faɗa a jini a bangaren na 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru
to wannan abin da ya haddasa zalunci da yake na ciki shine za a ɗauki mashinka ba tare da an rubuta sunanka ba ranar da ka je ka gama yin takardu ga baki ɗaya ka kai gidan soja ba za ka ga mashin ɗin ba ba za ka ba ka san da ita ba kuma ka biya kuɗin takardu kusan jaka 80 ko jaka 90 kai ka gama ka zo kuma ba mashin naka kuma ba yadda za ka yi ka nuna cewa ga wanda ya ɗauki maka mashin ko kuma ga wanda bai ɗauka ba to wannan abin shi ya haddasa cewa su yan acaba suna so su yi zanga-zanga
Alhaji Ahmad Jibo mai bayar da shawara ne ta bangaren tsaron kasar
bincike ya nuna cewa su ne suke wato suna muhawara kasa-kasa da su 'yan aware to haka kenan ya nuna cewa dole a yi musu bincike dole a sa musu takunkumi shi yasa gwamnati ta dauki wa 'yan su matakai masu yawa saboda cewa a maganci wannan abubuwan da suke yi
daga cikin masu gudanar da sana'ar acaban ya nemi in tsakai sunansa domin matsalar tsaro shi ma ya mini bayani kan irin matsalar da suke fuskanta
a mu wallahi a gaskiya wannan matakin da gwamnati ta ce take so ta dauka wanda ake kama mu 'yan acaba gaskiya wallahi mu bamu yadda da wannan abun ba bamu yadda ba saboda yanzu nan zaka duba ga cutar coronavirus tana addaban al'umma gashi kuma fadace-fadace na 'yan amban nan tana damun al'umma kuma gashi gwamnati ta zo za ta kara mana nata akai gaskiya mu bamu amince da wannan kudirin da gwamnati ta kawo ba wallahi don haka mu gaskiya ba za mu yadda ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla a gaida Awal Garba Jihar Adamawa na cikin jihohi da aka sassauta dokar hana zirga-zirga amma kuma an tsawara wasu dokoki da suka hada da hana shigowa da fita daga jihar da kuma hana daukan fasinja fiye da biyu a cikin adaidaita saho wato keke na pep ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz da karin bayani
Jihar Adamawa na ko cikin jihohin da aka sassauta dokar hana zirga-zirga to amma kuma da wasu tsauraran dokoki wanda suka hada da hana shigowa ko kuma fita daga jihar da kuma hana daukan fasinja biyu akan mashin na adaidaita saho wato keke napep da yake wa al'umman jihar sa jawabi ta kafofin yaɗa labarai gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri ya ko bada umarnin da kwace duk wata motar fasinja da ta shigo jihar da fasinja su kuma waɗanda ke cikin motar za a killace su ne na tsawon makonni akan iyakan da suka shigo
travels in and out of the state remain banned and our international borders also remain closed here I urge our security agents
to ya kokawa yanzu mutane nawa ne aka kama da laifin kunnin kashi DSP Suleiman Hangroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana halin da ake ciki yanzu
a to yanzu dai ina tabbatar muku da cewa mutanen mu wanda suke sintiri a iyakan mu a jihar Adamawa da Gombe sun kama motoci guda biyu wanda suke dauke da fasinja tare da nufin cikan jihar Adamawa kuma da mutanen mu suka kama su lalle mutanen da fasinjoji da suke ciki sun gummace su koma daga inda suka fito amma mutane biyu suka nace sai sun shiga yanzu haka nan mun kama su tare da motocin din domin mu tabbatar sai an je an killace su a gidajen da gwamnati ya tanadar domin quarantine din su sannan kuma shi commissioner yan sanda na jihar Adamawa ya riga ya ba dukkan DPOs namu wanda suke cikin gari da su zagaya su tabbata duk wanda ya karye wannan doka su kama shi kuma su yi mai hukuncin da wannan doka ya tanadar yanzu haka dai a divisions namu akwai wasu wanda suka bijire ma wannan doka suna daukan mutane kamar 4-5 a cikin mota kama wasu sannan kuma na jimeta su ma sun kama wasu har ila yau kuma suna nan kan sintiri suna kama to kira dai da nake ma al'umman jihar Adamawa yanzu ya zama wajibi ne kowa ya shafa ma kansa ruwa domin su tabbata wannan doka an yi biyayya da ita domin mu samu daman kare kawunan mu da wannan cuta
don maganin ba su kare waɗannan kaidoji ba yasa hadakar kungiyar na masu yakin da daukan matakai na gargadin matuka baburan kwamar Bashir Muhammad Jimeta na kwacin shugaban kungiyar yankin kenafef a jihar Adamawa ya bane irin matakan da suka dauka
a dokan ita ce barin tazara karka dauki fasinja fiye da 2 da shi mai ja 3 kenan so wannan ya zama dole mu ba gwamnati hadin kai ba ma gwamnati bane kadai al'umma ne gaba daya dangane da wannan cuta ta COVID-19 mafi saukin hanya da yafi shine wannan bada tazara din da kuma tsafta so ya zama wajibi akan mu shirya duk hanyoyin da ya kamata mu bi don mu ga cewa an samu nasara nan gaba kamar yadda aka samu nasara a sati biyu ba samu sakamakon mutum daya fa ya samu da ciwon adama ba to ya zama wajibi mu ci gaba bada wannan hadin kai zuwa sati biyu nan gaba babban abu da zamu ji hankalin su shine ka sani kai sati biyu ba kai aiki ba akwai waɗanda suke ce dan Allah mu roki gwamnati koda mutum ɗaya ne za a dauka a dai bar su dauka yau gwamnati ta baka daman ka dau mutum biyu so yana da kyau dan Allah kowa ya yadda ya bi wannan doka ya dauki darasi na zaman sa na sati biyu a gida da darasi da zai dauka a yanzu na bin doka kamar yadda ya bi dokan baya ya bi wannan doka na mutum biyu idan suka ki suka wasu ɗaya ku mun ga suna daukan uku idan aka yawaita da daukan uku to fa zai iya yiwa gwamnati ta sake komawa ta yi ma wannan doka waiwaye so ba mamaki waiwayen ba zai mana kyau ba dan Allah mu yi kokari mu bada hadin kai a wannan wanda insha Allah idan muka yi hakan zai sa mu cimma nasaran abin da muke bukata
ya mako zuwa yanzu ba samu rahoton bulawar kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19 a John Adamawa Taraba ya yanda ko bincike ke nuna cewa duk da irin gargaɗin da ake yi akwai masu kunnin kashin da ba sa kula da batun cuɗanya wato social distancing
kuma ya ba da dokar cewa ɗauki mutane kowane mashin ya kamata mutum biyu ne amma yanzu in ka zagaya cikin gari za ka ga a cikin mashina mutane za ka samu su uku ko hudu yanzu kuma bayan haka kuma an rufe border ga gwamnatin jihar ta rufe da kuma federal gamma amma za ka ga waɗansu da asuba ko yaya ne za ka gansu suna gangance ya kamata a yi wa Allah da annabi mutane su maida hankali domin wannan abin da ake ana tsaron rayukan mutane ne
koma da menene in yi magana kan cewa in kunne ya ji to fa labudda gangan jiki kan tsira Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma sai rahoto na musamman daga sashin kudu maso yammacin Najeriya na wannan mako wanda wakilinmu baban gida Jibrin ya hado mana
a yanda yawan masu dauke da cutar coronavirus ya haura 400 a tarayyar Najeriya yanzu haka dai cibiyar nan da ke dakile cututtuka masu yaduwa a kasar NCDC ta bayyana fargaban cewa lokacin jihohin tarayyar Najeriya 36 za su samu bakuncin masu dauke da cutar coronavirus babban darakta na cibiyar Dr. Chikwe Ekwezu shine ya sanar da hakan a lokacin da yake hira da kafar talabijin ta Channels a cewar Dr. Chikwe yanzu haka jihohi 22 ne aka samu bullar cutar ta coronavirus to sai dai kuma cibiyar na fargaban cewa sauran jihohin Najeriya su ma za a samu masu dauke da cutar musamman ganin yadda aka farfado da hanyar gwaji da kuma sabon sakamako cikin gaggawa a kasar yanzu a halin da ake ciki gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa ta sallami mutane 16 da suke dauke da cutar ta coronavirus commissioner lafiya a jihar Lagos professor Eken Abayomi shine ya sanar da kan Sudan ta kafar sadarwar Twitter yace wannan adadi ya nuna cewa yanzu haka akwai mutane 85 kenan da aka sallama daga asibitoci daban-daban dake birnin Lagos sakamakon warkewa da suka yi daga wannan cuta. Yanzu haka dai kididdiga na baya-bayan nan da cibiyar ta fitar ya nuna cewa jihar Lagos ita ce kan gaba da wayanda suka kamu da wannan cuta inda take da mutane 232 sai kuma jihar Osun mai mutane 20 inda jihar Oyo ke da mutane 11 jihar Ogun kuwa na da mutane 9 jihar Ondo na da mutane 3 inda jihar Ikiti ke da mutane guda 2 yanzu haka dai jihohin na yammacin Najeriya sun kara daukar matakai na dakile zurga-zurga bayan wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka akan jihohin Lagos Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja jihohi irin su Ikiti da Ondo da Oyo da Ondo dukkanin su sun dauki kwararren matakai na hana zurga-zurga tare kuma da umarshin mutane su zauna a gidajen su matakan da ake ganin zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta a jihohin da kuma Najeriya baki daya to koya masana tattalin arziki ke ganin irin waɗannan matakai da ake dauka zai shafi harkokin tattalin arziki na waɗannan yankuna da ma Najeriyan baki daya tambayar kenan da rayuwa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora wani masanin tattalin arziki a Najeriya
a bangaren tattalin arziki wannan zama gida din ko kuma wannan cuta saboda muninta da kuma ba ta da wahalan kamuwa da kuma illan da ta yi musamman a manyan kasashe tun daga inda ta yi to China da kuma sauran manyan kasashe da ake ji da su a duniya ya sa kusan al'amuran tattalin arziki da kasuwanci da komai ya tsaya cik babban bangaren da wannan cuta ta shafa shine kaga kaman harkan zirga-zirga da na mutane da kuma na kayayyaki da ake sarrafa a duniya ana kai su kasashe wato harkan sufuri na jirgin sama to kaga wannan ya tsaya cak ba jirgin da ke yawo a duniya ke daukan mutane babu maganan zuwa yawon shakatawa ko karo karatu ko kara majuna sani ko tarurruka don an tsaida wannan hankalura ma tuni gwamnatin Najeriya ta rage kasafin kudin ta to kaga wannan ragewa kaga zai rage abubuwan da za a samu na aikin yi da hadda taimaka ma mutane da ake da kuma samar da aikin yi bayan wannan kuma kaga idan ka duba tunda yanzu duka nan Najeriya din da kuma duk kasashe kusan a duniya duk sun rufe ba wani kasuwanci da ake yi babu kere-kere babu saye da sayarwa to wannan zai shahi tattalin arziki kaga hasashen da aka yi na haɓakan tattalin arzikin shi ma zai fadi ƙasa waye Allah a ga manyan kasashe na duniya ko kuma Najeriya ita kanta kaga idan ka duba a Najeriya musamman za ka ga yanzu ko ina ana gida kuma Najeriya tana da yawan talakawa matalauta wayanda suke sun dogara ne akan harkokin yau da kullun kan abincin sai sun fita sun nemo sannan suke iya ciyar da iyalan su kamar irin kananan ma'aikata wanda shugaban kasar ma yayi maganar su a jawabin da ya kwanakin ba to kaga wannan rufewan zai kara tagayyara su saboda ba su fita ba bare su samu to ana jin tsoron kada yunwa ta shiga to inda aka samu sauki musamman a Najeriya kaga akwai noma da aka yi ana iya samu abinci cikin kasa to amma an ka duba sauran kasashe na Africa kamar irin kasa kamar na Sierra Leone da kasa irin Liberia da kasa irin su Gambia kaga duk sun dogara ne da abincin da suke ci ma daga waje suke shigo da shi wasu kasan ma har ruwan sha to wannan abin kaga rihe wannan tsayawan kasuwanci take ya sa abubuwan da suke shigowa da shi ba za su same shi ba kuma wannan tallafi da kai magana da ake yi ana ta bada kudade to bada kudi da abincin ya kamata a duba ta ina ake samun wannan abincin da kayayyakin da ake tallafawa idan ba a inganta su ba a samar da su kamar yanzu a ce shinkafin da aka noma aka tara ko kuma abincin da aka tara shine yanzu aka bude wannan rumbun to ake ta raba shi to in ba a dauki mataki ba na wannan damunan da za ta shigo a noma wani to kaga za a karar da rumbun kuma babu wani wanda aka tanada kuma kudin da ake rabawa ka gani za su yi amfani a yanzu saboda biyan bukata na yau da kullun to amma abubuwan da ake sawa ana biyan bukata da su na abinci idan suka kare babu hanyar samun su to shi ma za a iya shiga wani matsala kaman yanda kai magana kuma sannan idan ka duba ta fannin jari da kuma kasuwannin hada-hadan kudi na duniya zaka lura manyan masu zuba jari musamman wanda ake kira jarin cikin akwati wato wayanda suke ba kamfani suke kafawa ba suna sayan dukiyar kasa ne su dogara da kudin ruwa da kasan take sawa kaga an bincike ya nuna cewa mafi akasarin su sun kwashi jarin su daga kasashe masu tasowa musamman na Afirka wanda yake Najeriya ta daya daga cikin su yanzu sun dauke jarin su na kokarin mai da shi kasashen da suke ganin cewa yana da sassaukin hadari ko kuma yana da inda suke ganin cewa za su iya samun biyan bukatun su saboda ana tunanin bayan wannan cutan yanzu zai dauki lokaci kamin tattalin arziki ya farfado ya koma kamar yanda yake
a bangare daya kuma yanzu haka babban secretary general na yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya umarci dakarunsa su tashi tsaye wajen dawo da doka da oda musamman ma a jihohin Lagos da kuma Ogun inda wasu matasa da ake wa kirari da 1 million boys ke kai hare-hare a wasu cibiyoyi da kuma angwanni har ma da kasuwanni da aka rufe domin yin sata da kuma yin fashi a sanarwar da raba manema labarai rundunar yan sandan jihar Lagos ta nan kakakinta Bala Elkana ta bayyana cewa ta dauki matakai kwarara na dakile har-haren da irin waɗannan matasa ke kaiwa angwannin Alhaji Umar Atina wani mazaunin anguwa Agege ne dake birnin Lagos kuma ya mun karin haske game da irin zaman dardar da suke yi yanzu haka a birnin na Lagos sakamakon har-haren da irin waɗannan yan area boys ke kaiwa al'umma
a yanzu haka a jihar Lagos muke cikin gagarumin tashin hankali na rashin zama lafiya wanda barayi suka yi gangami mutum 100-200 su mamaye unguwa guda domin yi musu kwace da sace-sace wanda kuma sun yi a unguwar Alagwado Ijaye kuma haka zalika suka yi alƙawarin za su shigo unguwa ta Agege barayin bamu dai gansu ba amma mutanen unguwa da mutanen gari suka fito kan jasa su kare dukiyoyinsu a ta wannan daukan mataki a hannunsu to alhamdulillah a cikin wayannan da suka fito akan samu waɗanda su ma dai barayin ne wanda zaka ga mutum sama da 200-300 kowanne sun taho da adduna da wukake da katakwaye da sanduna ana kunna tayoyi an kukkuna tayoyi an kukkuna a tituna da dama wanda wannan ci baya ne ma ga gwamnati domin duk kwaltar da wuta ta ci akan ta to wuyar ta fara ruwa wajen zai zama rami kuma bayan an yi ajiya wanda mutane suka fito da katakwaye da wukake da kwalabe kuma ma'aikata suka zo ni da kaina na wa ma'aikata magana mobile sun kai su 50 suka taho a kasa da tear gas da abubuwa gurinsu suka wuce ta kofar gidana ne musu magana kan cewa lalle ya kamata su cewa kowa ya koma gidansa a matsayinsa na hukuma domin su bawa tsaro suka ce a su kawai aikin su an sa su zagaya ne ba lalle bane wace to muna gudun ku har ba mana tiyaga saboda muna da kananan yara a cikin gida an taba samun irin wannan tashi-tashin hankali kuma aka harba tiyaga yaran mu kuma suka shiga cikin yanayi na tashin hankali wanda dai Allah ya saka suka wuce haka kuma su ma waɗannan yaran suka wuce haka to alhamdulillah ba wai mu mun ce daukan matakin shi ne ya dame mu ba a'a matuƙa talakawa suna cikin matuƙar hali na yunwa da talauci na rashin abin da za su ci abinci na masarufinsu na yau da gobe kuma sai ta kasance bayan rashin abincin kuma an zo an sake bari waɗansu suna daukan makamai suna zuwa suna musu fashi a cikin gidajensu da kan hanyoyi wannan shi ne zafin mu a kai ya kamata gwamnati ta ga abin da za ta yi wajen sa duk wanda ka samu masa abinci ka ce ma ya zauna wata uku zai zauna ba sati biyu ba amma mutum ka ajiye shi a gida kuma babu abinci kuma akwai tsanani a ciki wani yana da kuɗin a banki ma ba shi da damar da zai je ɗauka wani ɗan uwansa ya taimaka ya tura masa kuɗin ma a bankin shi ma nan ba inda zai je ɗauka to kaga hanyoyin da aka shiga matsi suna da yawa matuƙa Allah ya kiyaye Allah ya ba mu mafita lafiya nagode
babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya
to a gaida baban gida jibrin shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce za ta taimaka wa 'yan kasar da gudardajin doya shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Melvin Pinnick ya shaida hakan inda ya ce hukumar za ta taimaka wa kasa domin yakar cutar COVID-19 Musa Pinnick ya ce hukumar kwallon kafar tana ba da tallafi a bayan gida ya shaida hakan ne kuma a wajen nuna hoton bidiyo game da wayar da kai na cutar COVID-19 wanda ma'aikatar matasa da wasanni ta suke da ke nuna mashahuran ƴan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya da kuma captain din Super Eagles Ahmed Musa. A halin da ake ciki da wasu yankunan ƙasar suna ƙarƙashin ba shiga ba fita, saboda haka hukumar za ta taimaka da kayan abinci da suka hada hadda doya, inda yace bala'in na shafar tattalin arzikin duniya ciki ko hadda Najeriya. A halin da ake ciki kuma, jaridar Guardian ta labarto cewa wani jami'in hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ya ce ƙasar ba za ta buƙaci Clemens Oosterhoopba, ɗan ƙasar Dutch, a matsayin kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Super Eagles, wanda bayani ya bayyana cewa biyo bayan muhawara mai zafi da ke gudana a tsakanin magoya bayan ƙwallon ƙafa da ke bayani cewa Mr. Clemens Oosterhoop ya bayyana sha'awarsa na dawowa aikin horar da ‘yan wasan ƙwallon ƙafa wanda ya bari shekaru 26 da suka shuɗe. Oosterhoop shi ne jagoranci ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya da ta yi nasara a ƙasar Tunisia a shekarar 1994, a yayin da ya watsi da Super Eagles ɗin a gasar ƙwallon duniya da aka buga a ƙasar Amurka a shekarar 1994, a bayan da ƙasar Italiya ta sami nasara a kan Najeriya a zagaye na biyu na gasar. Sai dai kuma wata majiya daga hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya na bayanin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya da kuma mai horar mata da ‘yan wasan a yanzu, wato Bajamushe Musaginar Roha, inda aka ce saura kiris a kammala batun sabunta kwantiragi. A wani bangaren kuma, mai yiwuwa ne hukumar ƙwallon ƙafa ta kammala shirye-shirye na amincewa a zaftare wani kaso daga cikin ɗaunin ‘yan wasan Super Eagles ɗin da ma mai horar da ‘yan wasan da kuma wasu ma'aikatan a wani matakin kawo sauƙi a sanadiyar matsalar cutar COVID-19 da ke shafar duniyar wasanni a faɗin duniya. In ji cewar wani mamban hukumar ƙwallon ƙafa, hukumar ƙwallon ƙafa ba za ta iya ɗaukar nauyin biyan masu horar da ‘yan wasan da na ‘yan wasa da wasu ma'aikata saboda matsalar cutar COVID-19. In ji cewar hukumar, in har kwantiragin ya tsallake shi ne, akwai buƙatar da a yi nazari kan albashin mai horar da ‘yan wasan Super Eagles ɗin na dalar Amurka 55,000 a kowane wata, da na batun bada garabasa na dalar Amurka 5,000 a kowane wasa da aka samu nasara wa ‘yan wasan. Sannan ana kashe tsakanin dalar Amurka 7,000 zuwa 10,000 wajen sayan tikitin jirgin sama ma kowane ɗan wasa. Abdulrahman Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. A takaice, fadar White House na duba yiwuwar da ke akwai ga jihohin Amurka tara inda aka samu ƙarancin yaduwar cutar coronavirus damar komawa gudanar da al'amuransu da kasuwanci. Jakadun kasashen Afirka da dama sun rubuta wa ma'aikatar harkokin wajen China a makon da ya gabata, suna kiransu da su dakatar da yin amfani da ƙarfi wajen gwaji da killacewa da kuma yadda suke cin zarafin 'yan Afirka. A ranar Asabar ne, ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta buƙaci jakadan China ya miƙa ƙorafin gwamnatin ƙasar Ghana ga hukumomin China. Tanzania ta ɗage bikin ƙasa na bana wanda suka saba yi a kowace ranar 26 ga watan Afrilu don tunawa da ranar da Tanganyika da Zanzibar suka dunkule suka zama Tanzania, yayin da adadin masu ɗauke da coronavirus yake daɗa ƙaruwa. Firaminista Kassim Majaliwa ya ce an ɗage bikin a sanadiyar annobar coronavirus. A yau Alhamis an shigar da ƙarar wani fasto ɗan ɗarikar Katolika a wata kotu a Kenya bisa zargin da ake masa na yaɗa cutar coronavirus. Shi ne mutum na biyu da ake zargi da aikata laifi makamancin wannan a Kenya. An tabbatar da mutane 234 ɗauke da coronavirus da mutuwar mutane 11 a Kenya. Ta haramta kowane irin taro na jama'a ban da jana'iza kawai. An kuma sanya dokar hana fita kuma an hana zirga-zirga a shiyoyin ƙasar hudu da lamarin ya fi kamari.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya samu a kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta tsaya na gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da ma engineer namu na yau ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga dan Fashion House ta Amerika a Birnin Washington DC.